Jani ya gane martabar yancin mu, baya so ake ganin sirrin mu. Yanzu da duniya ana gane mu, Nijar babu wanda zai kushe mu. Samun shugaba kamar kai Jani, shine ma yasa ake gaida mu. Mu kan mun ci lafiya ya Nijar, ya Nijar. Mu kan mun ci lafiya ya Nijar, ya Nijar. Mu kan mun ci lafiya ya Nijar. Ai bai faruwa kawai ta faru, Nijar baya ta wuce shi kenan. Sai mu tara gaban mu aiki nan, kullum Jani ai yana maganar nan. Abdulrahman Jani mai amana, shugaba mai san ai lumana. Mai bukatar lafiya mazauna, bai rufa kofa ga mai san sa zauna. Ya karbo kasa abun turawa, masu mai shehu saniyar warewa. Na can arzikin mu sun cinyewa, yanzu gashi Jani ya kwatowa. Shi ra'ayin mu dai yake dubawa, ba ra'ayin shi ba tsayayyenawa. Yanzu dai kai da ganin kasar mu ko da madawa, ko da babu mu ce rainawa. Ni Allah kadai nake godewa, tunda ya bani shugaban nan Jani. Jani soja mai amana, Jani mai kaunar zaman lumana, Jani Jani mai magana ya tauna, Jani ya shekara goma ma a aiki, Jani kaga ko dan haka zai gane mulki, Jani tunda shine ka tsaro da kare haƙƙi, Jani to tsaro sun hada ka fada da mulki, Jani to ayo gogo ya saba jura aiki, Jani ko kasa ta kwace muna da burki, Jani Jani baya san zuciya a aiki, Jani a shekara goma nan da yayi a aiki, Jani bai fitar alfarma ga masu mulki, Jani kai ni wane shi bai haɗi da taki, Jani to mu fa Jani kai ne ka bamu yanci, Jani ka kori tura wanda ka kwace haƙƙi, Jani ga matasa an fara ba su aiki, Jani kamfanonin Nijar sun fara aiki, Jani baba Jani mai yanayi da zaki, Jani har ga harkar noma ka bamu taki, Jani yanzu in baka da lafiya Nijar, ai Jani ya bada rabi rabi ka bada, Jani Jani ne masanin doka da oda, Jani garkuwa gunmu na yan kasa ku shaida, Jani masu yi maka mummunar fahimta, Jani ko suna so ko ba su so su daina, Jani Jani soja, ye Jani soja, 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 Jani ya kusan darajar tallaka ku shaida, Jani gashi kun aiki baya da ganda, Jani Jani ya yarda da aikin ibada, Jani matsalar talakawa ya ku shaida, Jani mai bukatar gyara mai akida, Jani yingimarin mota fashe baranda, Jani mai gida mai jure zaman hamada, Jani makiyan Janin ma sun saranda, Jani sun taho domin saitin ajanda, Jani yanzu kowa a cikin sa in ya ganka, Jani zai yi murna har zuciya ya bika. Yana Jani soja, ye Jani soja, 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 Jani soja mai bindiga da bulan, Jani soja ya san yan akida, Jani gashi kullum yayi aikin sa perfect, Jani sai ya ba muta sai ka kunna soke, Jani yanzu dai yan Nijar muna da full line, Jani yau da mu da makiyan mu babu kwanta, Jani ba ruwan mu da kowa kasar mu baya, Jani sanan muna da tsaro don babu bandi, Jani mana ka dan za ku ji ko inan mu siti, Jani za ya ba mu ruwa za ya ba mu titi, Jani za shi kunna wuta za ya ba mu saiti, Jani Jani ba dai dan gobe sai ga baiti, Jani masu san su ga bayan ka ga su empty, Jani hakurin da muke ne ya ba mu saiti, Jani babu anxiety ko sakan aminti, Jani Jani tausar mu yake a zuciyar mu, Jani kullum yana bi hakuri mu saita kanmu, Jani kar mu yarda da gaba da yan uwan mu, Jani dan fara abada baya su a gunmu, Jani kai siyasa ta ka karkare na tamu, Jani innuwar makogwaro ai ta dara mage mu, Jani abun bare bare ma ai kana da tushe, Jani adarawa ma sun rike kare shi, Jani cikin fulatanci ma kana da harshe, Jani Hausa ma ka same ta tun a tushe, Jani kai ba murme ne kai ba larabe ne, shuwaye shuwaya shuwaye shuwaya, Jani Jani wanga jarumin mayaki, Jani Jani bai gwanda kai sokuwar ka doki, Jani tun da zancen giza bai wuce na koki, Jani da ka je aiki na za ka aiki, Jani kabar mutum ka ketowa ya kai ka burki, Jani za su doka kuma za su bar
ka kirgi
shani
halinka ne ya ja baka tauya haki
shani
tunan na kanka na gane kana da kirki
shani
dire ban gyaran kasa matuki
shani
kai abinka kawai karkatan ka gunki
shani
wadanda sun kwashe kudin mu sun kyalki
shani
kai ka kwato su cikin gida da banki
shani
don ka sace da ci ka kai ta wanki
shani
shani dan sa'a ne yana da loki
shani
a dole mun ja maki da ba da maki
shani
nan aminin dawaye ne ku shaida ni je Chani soja, yeah, Chani soja,
Chani,
Chani soja, yeah, Chani soja,
Chani,
Chani soja, yeah, Chani soja,
Chani,
Chani soja, yeah, Chani soja,
Chani.